Na rike kauna mu san zamani.
Give it to me.